Gwamnan Jihar Oyo Injiniya Sayi Makinde ya ce shi da gwamnatinsa ba su adawa da al'ummar Hausa Fulani da ke zaune a Jihar Oyo. Muddin masu neman halalin su ne, amma suna adawa da masu aikata laifuffuka kamar sata da garkuwa da mutane, fashi da makami fyaɗe da dai sauransu.
We're not after Hausa Fulani, we are after criminals, irrespective of their tribe, their religion or creed. Those are the people that we're after. And for people who are talking ethnic attention, they are criminals. They should be arrested and
Gwamna Sayi Makinde ya ce ba mu adawa da Hausa Fulani, muna adawa da masu aikata laifuffuka ba tare da yin la'akari da kabilarsu ba, ba tare da yin la'akari da addininsu ba, su ne mutanen da muke adawa da su. Ya ce mutanen da ke haddasa faɗan jinsi a kama su a hukunta su a matsayin masu aikata laifi. To ko me shugabannin Hausa Fulani za su ce game da kalaman gwamnan na Jihar Oyo? Farko ga Alhaji Ibrahim Jijji, shugaban kungiyar Miyati Allah na Jihar Oyo.
Gaskiya in dai ya faɗi haka, gaskiya ya faɗi haka, mun ji daɗi, kuma mun tabbatar da zai muna adalci. Dama muna tunanin zai yi muna adalci a gwamnatinsa.
Tabbas gwamnan Jihar Oyo Sayi Makinde ya ce shi da gwamnatinsa ba su adawa da Hausa Fulani a nan Jihar Oyo, musamman masu neman halalinsu, amma suna adawa da masu aikata laifuffuka kamar fashi da makami, zakar mutane, fyaɗe da dai sauransu.
To ai mu dama waɗannan ba cikin waɗannan ba mu tare da su, mu karan kanmu muna adawa da waɗannan.
To yanzu wani taimako ne za ku bai wa ita gwamnatin Jihar Oyo domin samun zaman lafiya a faɗin jihar ta hanyar yin wajura da masu aikata laifuffukan irin sadar mutane, fashi da makami da dai sauransu?
A shirye muke neman zaman lafiya, dama muna shirye, kuma in tabbatar maka da cewa duk wani sarkin birane da wani ciyaman nan ne ya ce Allah, kowane ne yana fata a samu zaman lafiya a zokan gwamnatin da ke zaune. Amma fatan mu shi ne gwamna ya tabbatar ya neme mu duk wani abu da za a yi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.